أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بياك ينوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله وأنه وند أن تكيتشن فيديوني زي كسنشي أمساني قوضن سوباين الله دسكي تيتورو ميسج أوايا wasu su kira, wasu su turo message din su ta Facebook, wasu da sauran gurare dai, wasu ma ta email address. Sakamakon wannan babban abin takeici da muka tashi da shi a garin Kano na wani fajirin mutum la'ananne fasiki wanda yayi sakin harje ga janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa sallam. Babban abin takeici kuma ake danganta wannan abu zuwa ga wato firkar da take ita ce babban firka wajen yada san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce firkar wato Tijaniya kuma karkashin faidar Maulana Musho Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulana Musho Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wasana ilahi nafsiyad dahr la ura amilu ila ma laysa fi shar'i jaiza ubangiji ya kiyaye wato zuciyata ba za a taba gani na ina karkata wa abinda yake wato ya saba wa shari'ar Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam yana cewa halid dinu ghairu dhikri was sunnati lati anil mustafa sahhat fa aini da fatilka dawai wato addini dai ba wani abu bane alqur'ani ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim yace kuma wannan shine hanya ta to dalilin da yasa zan yi wannan a takeice sako ne zuwa ga duniya domin wannan rashin adalcin da aka yi akan waɗannan abubuwa abin ya ba mu mamaki Annabi Muhammad dai sallallahu alaihi wasallam shi dai ne Annabi shi dai ne Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin annabawa ma shine yatimatul asma al yatimatul asma sallallahu alaihi wasallama to sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duk wanda zai taba alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sawa'un babba ne ko karami ne sawa'un malami ne ko mabiyin malami ne ko jahili ko ma waye hukuncin su daya ne a gurin taba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan dan takaitaccen bidiyo zan bayyana wa mutane musamman waɗanda nayi ta ganin message daga wajen waɗanda suke mabiya Abdul Jabbar ƴan kogo waɗanda ake kiran su ƴan Asabul Kafi ƴan kogo sun yi ta turo message sakamakon karatu da aka yi jiya cewan an fadi cewan malamin su shi ma ya taba darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hukuncin da ya hau kan dan hakikan nan shi ma Abdul Jabbar wannan hukuncin ya hau kansa idan da gaske ake ana kishin Annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka mutanen da wannan abu ya faru a anguwan su anguwan sharifai waɗanda muna kaddara sharifai jikokin manzo Allah idan da gaske kuke ba bangaranci kuke dauka ba ba hamiya kuke dauka ba wannan hukunci da aka yi na zanga zanga na zuwa a fasa gidaje ayi kaza da sauransu muna so mu ga wannan abin ya faru akan Abdul Jabbar saboda hukuncin su dai ne da yaran nan ya shi ma Abdul Jabbar ya taba janabin sayyidina rasulullahi da na fada ka ji a cikin karatu sai zamana wasu suna ta turo message su ba su yadda ba su taba jin yanda ya fada ba to alhamdulillah dalilin yin wannan guntun recording yanzu ba wani abu bane illa iyaka ina son zan bayyana musu ga gurin da Abdul Jabbar ya taba janabin sayyidina rasulullahi guri mai muni mafi muni ma daga abin da wancan yaron yayi da kuma wasu gurare waɗanda suke cikin tafiyan kadiriyya mu abin da muka dauka in dai manzo Allah da muke karewa da gaske muna son Annabi muna kare shi ko a kadiriyya aka taba Annabi dole mutane su yi riot ko izala ne suka taba Annabi dole mutane su fito su yi riot haka in dan atijaniya ne aka taba Annabi dole mutane su yi riot wannan yaro Allah ya sani mun barranta da shi tare da cewan yana hada kansa da almajiran shehu Tijani mun barranta da shi abin da yayi kafirci ne wanda ya jawo akai abin shi ma yayi kafirci wanda ya goyi bayan abin shi ma ya goyi bayan kafirci kuma ar-ridha bil kufri kufrun wanda ya yadda da kafircin kafiri shi ma wanda ya yadda da kafircin kafiri ya zama kafiri wannan shine abin da yake magana ta gaskiya ƴan uwa duk waɗanda suka turo message da akwai wani bawan Allah wanda da sakonsa nake so zan fara shi ya jawo kusan dalilin da zan dan yi wannan maganganu a takeice kun turo message kun ce ka ce kai karkashin karawiya ne guda an nada ka muqaddami ne kai Asabul Kafi akwai daruruwan mutane a karkashin ka da ka tabbatar cewa malamin ka Abdul Jabbar ya taba janabin sayyidina rasulullahi ya fada cewa a cikin annabawa Sidi Abdul Qadir yake duwali yayi babu sa'annin sa bai da shariki sai annabawa da kai mai bara'a ka barran ka nuna tawaye to in Allah yadda tunda ka ce mun fadi haka ne da ka yanzun nan zaka ji zamu danna maka alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu suna cewa suna ta magana wa tawilin da yace ganduje sani jama'a ku ji wannan maganan ganduje sani in ya harbi Abdul Jabbar Nasiru Kabara ba Abdul Jabbar Nasiru Kabara ya harbi ba annabi la ilaha illallah annabi Muhammad ya harbi to ƴan uwa wani annabin kuke kishi ne wani annabin kuke kishi to waɗannan ƴan anguwan sharifai waɗanda suka fita mun gode musu mun jinjina muku Allah ya saka muku da alkhairi wannan abin da kuka yi aka je aka nuna bacin rai aka nuna aka yi riot aka zaga gari aka nuna wa gwamnati an taba sayyidina rasulullahi wannan abu yayi kyau to amma ga wani wanda shi ma ya taba janabin sayyidina rasulullahi a mazaunin ku wanda kuke kiran kanku jikokin annabi sharifai kadirawa waɗanda suke son annabi ƴan asabul kafi waɗanda suke son annabi yanzu zamu danna muku wani cin mutuncin da shugaban asabul kafi din shugaban ƴan kogo Abdul Jabbar yayi muna jira mu ga irin kaunar ku da annabi muna jira mu ga irin kishin ku da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a fita aje a rusa gidan Abdul Jabbar a jajjefe shi a fita ayi riot a ce abinda Abdul Jabbar ya faɗa a janibin sayyidina rasulullahi baku yarda ba baku yarda ba kaman yanda wasu daga cikin su idan mun yi waya da su idan na gaya musu ya ce haka sai su ce in dai ya faɗi haka yayi shirka yayi ridda wayoyin suna nan mun ajiye su in sun ce ba haka ba za mu fito mu gaya wa mutane sun ce in Abdul Jabbar ya faɗi abinda muke faɗa din nan yayi shirka yayi ridda su wani ma cewa yi ko Sidi Abdul Qadir ne ya faɗa za su watsar wa da Sidi Abdul Qadir yayi shirka haka suka ce to yanzu ƴan uwa in Allah ya yarda ba karatu ne mai tsawo ba abu ne mai sauki za mu danna za mu ji cewa menene Abdul Jabbar yake faɗa akan janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muna son mu ga wannan kishin da ake na annabi da gaske ne kuke kishin sayyidina rasulullahi ko kuma a ƙarya kuke ba kishin annabi kuke ba kuna fakewa da annabi ne don ku kaiwa wasu hari ku kaiwa waɗanda suke cewa ƴan faida hari ku kaiwa ƴan dariƙa shehu Tijjani hari bayan mu ƴan dariƙa shehu Tijjani gashi mun fito mun barranta da wannan abu sannan kuma alal aqal duniya ta ji mu abinda wannan yaro yayi na taba janabin sayyidina rasulullahi Allah ya sani mun barranta bayan mun barranta ga hukunci muna faɗa hukuncin sa shine a kashe shi wannan wanda ya taba janabin sayyidina rasulullahi hukuncin sa shine a kashe shi sannan muna faɗa duk wanda zai taba janabin annabi yanda malamai suka yi ijma'i hukuncin sa kisa ne sannan kuma arne ne matakar ya mutu bai tuba ba to muna son mu ji shin za ku iya wannan hukuncin akan Abdul Jabbar ƴan kogo in annabi Muhammad kuke bi yanda malaminku yana ta cewa ku zo zamu kare annabi zamu kare annabi to gashi yanzu ku saurara ku ji zamu danna muku inda gaske kuke yi muga kishin annabi Muhammad ya bayyana muga kun fito kun yi zanga zanga kun fito kun yi tawaye kun fito kun nuna barrantan ku da abin da ya faɗa to daga nan zamu san cewa hukuncin da aka dauka akan can ba san zuciya bane san annabi ne ya jawo kuka yaka amma matakar muka ji shiru to mun tabbatar ƙarya kuke kun fake da annabi ne ba san annabi Muhammadu bane a ranku tunda mu mun ce gashi yaron la'ananne ne kafiri ne arne ne mushriki ne zindiki ne wanda ya gaya wa sayyidina rasulullahi wannan magana kuma hukuncin sa ayi kisa mu mun barrantar da sahan mu ƴan faida show barai ya rage wa kadirawa da waɗanda suke kiran kansu ƴan kogo yanzu za su ji me malaman su suke faɗa a janabin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama muna jiran mu ji hukuncin su akan wannan dan haka ƴan uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin na fara abin da yake akwai shine Abdul Jabbar Nasiru Kabara ya fito yayi magana yana yi wa ƴan izala raddi ƴan izala sun ce Ibn Taymiya ɗaya daga cikin malaman su yace Ibn Taymiya fi rutubatin nabiyina yana rutuba ne na annabawa daidai yake da annabawa muqamin sa daidai yake da annabawa su ma ƴan izala sun faɗi wannan amma wai su suke cewa wai za su yi magana kan kare annabi Abdul Jabbar sai yazo yana musu raddi sai yace duk wani wanda zai dauki shehin sa ya ajiye shi a muqamin annabawa wannan shine guluwi wannan shine bata addini yayin bakaken maganganu masu kyau kuma wanda mu mun yadda da shi duk wani wanda zai dauki shehin sa ya ajiye shi a matsayin annabta wannan ya ajiye shi a mazaunin muqamin manzo Allah kuskure ne wannan shirka ne duk wanda yayi wannan ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama
Abdul Jabbar ya fito yewa yin izala raddi za mu danna shi ya fadi hukuncin abin da bakin sa bayan ya fadi abin ga hukuncin abu sai kuma mu sa shi mu danna shi sai mu ji me kuma zai yi shin zai dabbaka wa kansa wannan hukuncin ko ba zai dabbaka wa kansa ba dan haka yan uwa da Allah a ba mu aran kunne minti daya raddi ne a takeice soft raddi yau muna son mu ga kishin wato kadirawa da yan kogo akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ji me za su ce akan shehu su Abdul Jabbar dan haka yan uwa a saurari wannan ga abin da Abdul Jabbar yake fada ga abin da Abdul Jabbar yake fada akan guluwi da ya shafi wato abin da ya shafi san akan abin da ya shafi hada shi mutum ya hada shi
guluwi ba musu ba a duniya irin guluwi in kai guluwi a shehinka nai anawa suka yi anasu sai mu rushe addini mutane zan ba su da hari kan kafa nazu sai annabawan Allah da ba dan zuwan su magwanayen naku da suna bauta wa tsumburbura da barbushi ko gumakan kauyen su ko garin su amma da kun tashi kokarin daga naku sai ku dinga harin hada su da annabawa da Allah yana son ya daidaita shayinka da annabawa sai ya turo shi annabi da yabe aiko shi annabi ba ƙaryarka ka kai shi gunda Allah bai kai shi ba Allah bai da kamar annabawa Vitali shugaban annabawa
to ga su ma to jama'a Allah ya sa an ji wannan yace Allah bai da kaman annabawa wannan gaskiya ne yace Vitali musamman ma kuma ya zama na shugaban annabawa shine sayyidina rasulullahi dan haka duk wanda zai yi guluwi ya dauki shehin sa ya ajiye shi a mazaunin annabi yace wannan tsumburburanci ne wato abu ne wanda yake jahiliya kafin zuwan musulunci kafirci ne Abdul Jabbar shi ya faɗi haka da bakin sa yace duk wani mutum da zai dauki shehin sa ya je ya ajiye shi a mazaunin annabawa wannan guluwi ne guluwi a addini abinda ya faɗa shi da kansa yayin hukunci to bari mu ji shin me Abdul Jabbar yake faɗa akan shehin sa ya ajiye shehin sa a mazaunin annabawa ko bai ajiye shehin sa ya maida shi daidai da annabawa ba ga abinda Abdul Jabbar yake faɗa
babu suluki kai ka san me tace kadiriya ka tsanta billahi allazi la ilaha illa huwa in banda albarka shi wa abdul qadir da sufanci ya bata gaba daya a duniya da ba shi billahi allazi wannan ba magana ce ta ra'ayin kaunake ba ta ilimi ce a iluman ta nake yin ta wallahi tallahi kwarjinin wannan bijimin shi ya tarye sufanci ya ragu a duniya ake ta inda zaka san wannan fita duniyar da ta ci gaba shi kadai zaka tarba wani in ka wuce Afirka nan wallahi bai da shariki a ko ina a sa'annin sa sai dai a annabawa inda duk ka je wallahi shi kadai zaka tarba
to alhamdulillahi yan uwa kun ji in dai ka wuce Afirka nan a sa'annin sa a waliyai kaf bai da shariki sai dai a annabawa yanzu kuma yake wa yan izala raddi cewon yan izala sun ce ibnu taymiya fi rutubatin nabiyina har yace yan izala sun yi tawili sun ce ma'anan fi rutubatin nabiyina ai al ulama warafatul anbiya yace a larabci ma wannan abun ba zai hadu ba a ce fi rutubatin nabiyina a ce kuma warasatul anbiya yace wannan abun kwata kwata a larabci ma ba zai hadu ba Abdul Jabbar yayi wannan to muna so mu gani waɗanda suke nuna sun gwada kishin suna gwada kishin manzo Allah to nan ma ga wani gurin da za ku gwada kishi aje a rushe asabul kafi a tafi gidan Abdul Jabbar aje a rushe idan da gaske fa san annabi Muhammadu ne a zuciyanku in da gaske annabi Muhammadu ake dubawa ba wasu ake dubawa a yi musu sharri ba ba wata firqa ake dubawa a yi mata sharri ba to ga gurin jawabi muna jira mu gani zamu zara ido zamu kasa kunne wannan kishin da aka gwada akan mutumin da aka je gidansa saboda ɗansa yayi abu ɗansa ne yayi ba shi yayi ba ba mutumin bane yayi ɗansa aka farwa mutumin da ƴaƴansa aka kwashe kayan gidansa aka dake shi aka yi mai komai ba shi yayi ba to yau ga Abdul Jabbar mun danna muna jiran mu ga kadirawa da kai mutumin da kake ce min kai muqaddami ne a sabul kafi in ka ji abin da Abdul Jabbar din nan indai aka tabbatar maka ya faɗa zaka barrantar da kanka daga gare shi da kai da muridanka to gashi gashi muna jira sai mun ji daga gare ku muna jiran yan asabul kafi mu ga kishin nan na annabin nan dai da kuke cewa sallallahu alaihi wasallam kuka ce kuna so
wannan annabin sayyidina rasulullahi da kuke ƙaryan kuna san shi to muna san inda gaske ne mu ga wani mataki za ku dauka akan Abdul Jabbar kamar matakin da kuka dauka akan la'anan ne dan hakikan nan domin annabi dai bai da bambanci in Abdul Jabbar ya taba annabi hukuncin sa irin hukuncin dan hakika da ya taba annabi dukkan su ɗaya ne a janabin annabi in kuma Abdul Jabbar yana da wani mukami a fadar Allah da ya kai yayi gaya wa sayyidina rasulullahi haka yace sidi Abdul Qadir shehin sa bai da mukami kwata kwata a waliyai ba sa'annin sa bane sa'annin sa sune annabawa sharikan sa to muna jira mu gani mu ga wani mataki za a dauka muna son mu ga wannan kishin wannan abu na daya kenan yan uwa abu na biyu a gurguje duk da bana son abin yayi tsayi shine batun da yake shi ma yana cikin guluwi abu na biyu a gurguje Abdul Jabbar ya fito yana karatu rikici ya hado shi da gwamna Ganduje ya fito yayi mummunan magana a janabin sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi mummunan magana a janabin annabi wanda in arne ne ya fada wa manzo Allah wannan maganan dole jinin sa ya halatta shi ma kuma Abdul Jabbar da ya gaya wa annabi yana da awan yana san annabi to a sani jinin sa ya halatta kuma dan rashin imani da san zuciya ya fito yana ba wa magana kariya ma'ana batan da yake kai ya yadda da batan da yake kai to ita ma wannan muna son mu ji ɗan kogo sun fito sun mana jawabi cewa menene matsayin wannan shi ma kaunar manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama muna jiran su shi ma zamu ji ga abin da Abdul Jabbar yake cewa jama'a a saurara
daga wutan nan ta fara ci ta zama haka a gaban ku na maimaita nace mai girma gwamna inda abin da nema ni ban gane menene ba a Kano ake ta mun wannan masifa idan Ganduje ya turo a harbe ne sani ba ni harbe ba annabi Muhammadu ya harbe
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan Ganduje ya turo a harbe shi ya sani ba shi ya harbe ba la ilaha illallah annabi Muhammadu ya harbe la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yan uwa gashi wanda yake cewa bai taba jin yanda Abdul Jabbar ya zagi annabi ba to wannan in ba zagi bane menene wannan akwai wani ma abu zagi ne in ba wannan ba Ganduje sani idan ya harbe shi ba shi ya harbe ba annabi Muhammadu ya harbe to dai muna tsaye mun sa ido muna kallon ku mu ji wai kishin nan annabin nan wani annabi ne ake magana a kansa daban wanda Abdul Jabbar zai iya taba shi su kuma wani annabin da wannan can ɗan hakika suka taba shi ma wani annabi ne daban da in sun taba shi za a kai musu hari shi kuma Abdul Jabbar muna jira mu gani mu dai a wajen mu dan hakikan nan arne ne halalud dami wal mali shi ma Abdul Jabbar da ya gaya wa annabi haka arne ne halalud dami wal mali yawa hukuncin dan hakikan can hukuncin Abdul Jabbar wanda suke cewa suna kaunar annabi muna jira mu ga kaunar annabin sunan shin da gaske ne sannan a takaice wannan maganar yaran Abdul Jabbar din suna nan da shi kansa wanda ba su san me suke yi ba ba su san waye sayyidina rasulullahi ba maimakon da ka fito kai wannan alala kalle in kana da hankali sai ka ce to na tuba Allah na tuba Allah a yafe min wannan kai istighfari ka tuba daga kan wannan laifin da kake saboda kar ka saba Allah haka amma sai ya fito yana musu tawili sai ya ce wannan magana ta ce wan in an kashe shi an kashe annabi ai tana da tawili tana da tawili Abdul Jabbar shi yake fadan wannan Abdul Jabbar shi yake fada wai Allah yana cewa cikin Al-Qur'ani Bismillahir Rahmanir Rahim min ajli zalika katabna ala bani Isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a Allah yace saboda haka katabna ala bani Isra'ila muka wajabtawa banu Isra'ila cewa duk wanda ya kashe wani rai ba tare da wani rai ba ko yayi fasadi a bayan ƙasa to a sani kaman ya kashe dukkan mutane ne wanda ya raye rai kaman ya raye dukkan mutane ne Abdul Jabbar sai ya tashi yana kafa musu hujja da wannan aya to istidlali na farko ta yanda zaku gane ba su san me suke yi ba sai yake cewa wato ma'anan su shine wanda ya kashe rai kaman ya kashe dukkan mutane manzo Allah yana cikin mutane dakan an kashe Abdul Jabbar kaman an kashe dukkan mutane annabi kuma yana cikin mutane in an raye Abdul Jabbar kaman an raye dukkan mutane annabi yana cikin mutane gaba daya to istidlalin mu na farko anan hujjar mu na farko anan wannan istidlalin da kai istidlalin saqit bai da ma'ana saboda ayat ta ce min ajli zalika katabna ala bani isra'ila saboda haka Allah ya ce muka wajabtawa banu isra'ila Abdul Jabbar a banu isra'ila kake rayi
shugaban yan kogo a banu Isra'ila kake raye inda gaske ne sai ka jira sai an komar da kai zamanin da zamanin sa annabi Musa da sauran dai annabawan da suka zo a cikin banu Isra'ila sai ka rayu a cikin su sai ka jawo mana wannan aya kana magana da al'umman manzo Allah aya tana magana akan ka tabna mun wajabta Allah yana cewa ka tabna ala bani Isra'ila ba ala ummati Muhammadin ba fa amma ka dauko aya saboda dakikanci kana istidlali da ita sannan abu mafi muni wanda ka danganta cewa in an kashe ka kamar annaba katalan nasu jami'a annabi yana cikin mutane yanzu sayyidina rasulullahi kake sawa a cikin annas jami'a annas jami'a annabi kake sawa a cikin annas jami'a to ina da awarmu ta sufanci ta cewa muhammadu basharul lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar annabi muhammadu mutun ne ba irin mutane ba sallallahu alaihi wasallam in kace annabi yana cikin annas jami'a to da a wannan ta sufanci ta rubuce annabi cewa mutun ne ba irin mutane ba sai dai ka ajiye sufanci ka dawo izala da suke da wannan aqidar ta nunkufurci ta kafirci ta kallon cewa annabi mutun ne irin su to kai ba ma irin ka ba annas jami'a kana sa annabi Muhammadu a cikin mutane gaba daya a cikin mutane gaba daya akwai zina akwai dan zina akwai dan caca akwai barawo akwai dan luwadi duka suna cikin annas jami'a kai kuma kake cewa annabi yana cikin annas jami'a to akwai cin mutuncin da ya wuce wannan so mu dai abin da muka sani Muhammadu basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar wa in tafqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali abin da muka sani kenan a janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ka duwan wanda zai fito ya sa annabi a cikin wannan abin wannan mujrimanci ne zindikanci ne wannan ayar bata da muhalli ku nema mata kuni ku ajiye ta a gurin da take amma wannan abinda shirkan nan da malamin ku yi na cewa an kashe shi an kashe annabi shi din banza shi din wa shi din banza da za a ce an kashe shi an kashe annabi shi din wa sannan kuma da awarcewan fa aka maida annabi sallallahu alaihi wasallam gama gari kaman kowa da awace ta kafirai kafiri ne kawai yake iya kallon annabin sa ya cewa annabin sa mutun ne kaman shi kafiri ne kawai duk mutumin da ba kafiri ba inda yayi imani da manzo Allah baya kallon annabi a mazaunin mutun irin sa kuma idan mun duba cikin alqur'ani zamu ga wannan abin rututu zamu ga wannan abin rututu misali Allah yana faɗa a cikin alqur'ani faqala almala'ul ladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana faqala almala'ul ladhina kafaru jama'an nan wadanda suka kafirta daga cikin mutanen sa suka ce ma naraka illa basharan mithlana mu fa mutun irin mu muke ganin ka kai ba kowa bane kafirai ne suke gaya annabawan su haka a wata aya ma hadha illa basharun mislukum wannan fa ba komai bane mutun ne irin ku yakulu mimma takuluna irin abinda kuke ci shi yake ci wa yashrabu mimma tashrabuna irin abinda kuke sha shi yake sha wala in ata'tum basharan mislukum inda za ku bi mutun irin ku innakum idhal lakhasiruna da lokacin lalle kun zamanto asararru kafirai suna cewa annabawansu mutane ne irin su kai ma kana kallon sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana cewa annabi kana sa shi a annas jami'a sannan kuma ku da yake wawaye ne yaran da suke bin Abdul Jabbar kuna dauko wannan abin kuna istidlali da shi sannan kuma hadisi da yake kawo wa man ahaya sunnati ba'da fasadi ummati falau ajru mi ati shahidin aw faka annama ahayani duka hadisai ne da ifai man ahaya sunnati faka annama ahayani hadisun da if ka daina ma dauko shi kana istidlali da shi yanzu kai ka yaddan an kashe Abdul Jabbar an kashe annabi sai suna cewa ai shi yana raye sunnar annabi in an kashe shi kuma an kashe annabi la ilaha illallah muhammadur rasulullah to tambaya jama'ar annabi da dukkan wannan masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin sayyidina Umaru yana raye sunnar manzo Allah ko baya raya ta yana rayawa sayyidina Umaru kashe shi akai ko ba kashe shi akai ba kashe sayyidina Umaru akai da aka kashe sayyidina Umaru sunnar annabi ta mutu sunnar annabi bata mutu ba tana nan daren gadas tana nan kuma kashe sayyidina Umaru akai da sayyidina Umaru da Abdul Jabbar wane ne gaba wannan kenan sannan an taba jin sayyidina Umar ya fito ya ce wa jama'a ku yi a hankali ni halifan annabi ne ina raye sunnar annabi wanda ya kashe ni kaman ya kashe annabi wallahi da sun filla kan Umaru wallahi a inda sabbai suke kishin annabi a lokacin da sun filla kan sayyidina Umaru sannan sayyidina Usmanu da sayyidina Ali suna raye sunnar annabi ko ba su rayawa suna rayawa kashe su akai ko ba kashe su akai ba kashe su akai kashe sayyidina Ali da sayyidina Usman duka kashe su akai da aka kashe sayyidina Ali da sayyidina Usman sunnar annabi ta mutu sunnar annabi tana nan bata mutu ba sai Abdul Jabbar ne in an kashe shi za a kashe sunnar annabi ku ya raina muku hankali ya ba ku wani dalili sakidi mara amfani sannan sayyidina Hassan da sayyidina Hussein wanda kullun gashi yana fada a masallacin sa yana zagin Umayyawa saboda abin da suka yi to wannan dama zalunci ne mun yadda to amma wannan da kake nuna kana kishin su sayyidina Hassan da sayyidina Hussein alaihi masallam da aka kashe su akai dukkan su da aka kashe su sunnar annabi ta mutu sunnar annabi bata mutu ba amma kai kana nan a wani gari Kano a wata unguwa can wani masa wani guri da kamai da shi bola kake hayaniyarka kake cewa in an kashe ka an kashe annabin mu muna fada ƙarya kake da kai da dan hakikancin ɗaya ne duk wanda ya gaya wa annabi haka arne ne zindiki ne duk wanda yace an kashe shi an kashe annabi ƙarya yake in dai sayyidina Umar za a kashe shi ba a kashe annabi ba a kashe sayyidina Ali a kashe sayyidina Usman a kashe sayyidina Al-Hasan da sayyidina Usman da sayyidina Husaini waɗannan duk a kashe su ba a kashe sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sai wani dan iska da yake cikin garin Kano yace an kashe shi an kashe annabi kuma mabiyansa su yi ihu su ce wai su masoya manzo Allah ne wallahi tallahi ƙarya suke in kuma kuna son mu tabbatar kuma soya annabi ne mu ga kun kai hari ko ku alal aqall ku fito ku nuna barrantan ku da abin da yi amma wannan mutumin fajiri ne haka kashe ka aka kashe annabi ta ina dan haka wannan abin maganar da ya faɗa ƙarya ne muna jira mu ga ƴan anguwan sharifai da ma dukkan wani wanda yake ganin wannan abin dan Muhammadur Rasulullahi kai kokari ka fito mu ga kishin ka akan annabi mu ji wani irin mataki za ku dauka akan wannan jabberin bawa da ya gaya wa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin wannan mugunyar magana wannan batacciyar magana da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallama lalle lalle muna jira sai mun ji me za a yi dan mu tabbatar kishin ku akan annabi na gaske ne amma wallahi tallahi kuka ja kuka yi shiru ƙarya kuke yi ƙarya kuke ku ba masoya annabi Muhammadu bane sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama sannan a sai magana na gaba cewon shi wannan jabberin bawa yayi magana yace wannan abu kash didda ake yi wai shi yana ganin da a ce qadiriyya ce ta fito ta taba janabin annabi da sai ya rushe qadiriyya dan ya gwada wa duniya girman annabi Muhammadu to amma da yake yana fadan abin da ƙarya yake Allah yana kunyata shi a cikin maganar sa jama'a bari mu danna muku abin da ya fada sannan kuma sai mu danna mai waɗanda suka fito a qadiriyya suka taba janabin annabi mu gani zai je ya warware ko ba zai je ya warware ba ga abin da yace jama'a kowa ya saurara
jama'a ku da hujja a ilimantar da wanda yake da wata magana ya fito mi da shi mu ko abu ya sani ba tasu bi muke ba a gidan ma irin wannan muna fada a ce ma mun bar dari ka tamu kuma na sha fada wallahi da akan shawab da qadir aka zage manzo Allah sai na rusa qadiriyya billahi la ilaha illa Allah ba ruwa na ita ta sa ko ba ita ta sa ba kawai a safa yi annabi mutane su gane za a yi addini ba qadiriyya to amma bane ya
to jama'a kun ji yace wallahi ya rantsi da akan Sidi Abdul Qadir aka taba annabi wallahi da sai ya rusa qadiriyya mutane su gane za a yi addini ba qadiriyya to kaga wannan na farko in banda kidahumanci za a yi addini ba qadiriyya dama qadiriyya ba addini bace kenan a wajenka dama qadiriyya ba addini bane kenan a wajenka wani abu ne daban ba addini ba da bakin sa gashi yanzu ya fada jama'a kun ji to jama'a dan Muhammadur Rasulullahi jama'a ku zama shaida ku saurari wannan ko kai mai wannan kuratsa mai ku ce ga wani wanda ya taba janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan Sidi Abdul Qadir muna jiran mu ga ka rusa qadiriyya in kishin ka da annabi da gaske ne jama'a saurara ga wannan
annabi ne ka annabi ne ka kafiri ne ina zaune a gidanka Allah izai famar ina so in karbi musulmin shi a ina zai karba sai annabi Isa shi ne ya ce wannan kafiri kishi ji kaba ga dan da karbi musulunci a gurin shehu Abdul Qadir ji kun ji ba annabi Isa duka wayannan annaba shehu Abdul Qadir da kuke ji to me ma a kuce ne karama ina da karama duk duniya duk annaba har annabi kakan nasu bi sanu duk duniya gaba daya ba taba jin mutum mai da aka ambaci sunansa ba sarki ba Allah yanke kanka isa malaika jibril yanke ta ko duk nan a yanzu ka ina nan ina da gaji ne shine irin wannan fadan da kuke gani ya shi ne haka wannan har wannan ne masu boko ku sani ba so ma mun sani ba daga sai fara ina nan ta ko mun ayyun ba wannan ka ko mun ne za ka kana tafiya kai a mushi da bil qalib ba sarki sai malaika jibril yanke ka kai nan zan ga cikin kaina cikin an gama sai Allah ya ta kuma faru ba samu nan ba ba taba jin an ce Muhammadu Rasulullahi kai ya bace ba a'a a cikin Madina ko a Makka ba taba ji ba kai ya bace amma an ce shi da bil qalib ba sarki Allah ya yanke ka ne yasa shi ke sani kunani da shi sai shi sai abin da yake ismaili har ko da kasuwa ina yaro
to jama'a dai an ji me wannan bawan Allah yace to nan ne zamu ga ki masu kishin annabi da gaske eh yace Sidi Abdul Qadir yana da karama wanda har annabi Muhammadu kakan nasa ma bai samu wannan karaman ba yana da karama har annabi Muhammadu kakansa bai samu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana cewa an taba annabi Qadiriyya zaka je ka rushe Qadiriyya to gashi ba mu dai san wani taba annabi da ya wuce wannan ba sannan ya motsa gaba yace dalili shine duk wannan fadace da ake har fadan boko haramun duk wannan zuban jinin duk hikiman sa shine an ambaci Sidi Abdul Qadir ba tsarki ne takobin yana nan yana rataye yana digan jini kana ambatan Sidi Abdul Qadir ba tsarki malaika Jibril zai sa takobi fil ya filla kanka yace wannan shine sannan ya motsa gaba yace ko Makka da Madinan idan ka je zaka ce Muhammadur Rasulullahi ba tsarki ba abin da zai same ka amma kana cewa Sidi Abdul Qadir al-Jilani zaka ji an sara kanka wannan gashi nan yana nan ba mu taba jin Abdul Jabbari ya fito yayi raddi ba suwaye marai nan wayenka wasu yan iska in sun taba annabi sai ka zo ka ce yan faira ne saboda yan faira karaina su kai ne abokan gaban ka su suka tsare maka gaba suka hana karawan gaban hantsi duk wannan abin da kai ba taba annabi bane a wajenka da abin da kai ka faɗa duka ba taba annabi bane a wajenka ka jawo lafazin fiade ka danganta wa sayyidina rasulullahi ka ce a cikin hadisi ne a duba hadisi babu ka jawo lafazin luwadi ka danganta wa annabi a duba hadisi babu ka jawo kalman dan bunsuru dan akuya ka kira sunan sayyidina rasulullahi ka danganta mai ka ce a hadisi ne a duba hadisi babu duk wannan a cikin kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kake kuma duniya sun yi shiru sai idan wani jaki wani dan iska ma hukaci yaje yayi wani abu sai a zo a ce almajiran Shu Ibrahim ne suka yi to alhamdulillah wannan abu albarka annabi ba zai tafi haka ba dole yaron da yayi wannan abin da wanda yayi abin sai an binciko su saboda yaron da ya jawo aka yi abin dan tafiyan Abdul Jabbar ne wanda ya nuna sharri aka aiwatar da sharri daidai yake da wanda ya aiwata sharri kuma dama mun fada wa duniya abu baya faruwa sai in Maulidin Shu Ibrahim ya zo Abdul Jabbar sai je ya zuga yaransa sai su je su yi wani abu da za a ci mutunci annabi sai a fito da shi duniya a ce gashi yan faira ne sannan su kuma gidajen jaridu da su waɗansu gidajen jaridu tsinannu su dauka su ce gashi yan faira ne ba za su zo su yi bincike ba to mun daina shiru duk wanda ya taba mu na rantsi da sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun yi maganin sa wallahi allazi la ilaha illa huwa sai mun yi maganin sa kuma kaman yanda muke jaddadawa wannan abin in za a fito a yake shi a fito a yake shi gaba daya annabi ya wuce wasa amma jama'a su sani muna isar da sako cewa wannan yaro da yi wannan abin aka je aka farwa mahaifinsa a gida mutum 43 da yara kanana da mata mutum yana cikin gidansa akwai yaran da aka daddake su wasu aka karya su suna nan yanzu sun bar gidan aka fasa mai gida bai ji ba bai gani ba bayan ba shi yayi wannan abun ba da sunan wai kana kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi magana sai ku ce in ana magana annabi ba a maganan wani sheyi to ai annabi ne yace maka kar ka taba wanda bai yi wani abu ba ba alqur'anin manzo Allah bane yazo yace maka wala tazir wazratun wizra ukhra alla tazir wazratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a may ya'mal su'an yujzabi wa man ya'mal miskala dharratin khayran yarahu wa man ya'mal miskala dharratin sharran yarahu ba alqur'anin manzo Allah bane yazo mana da wannan ya nuna ka taba mutumin da bai ji ba bai gani ba waye ya kai Allah kishin manzo Allah babu waye ya kai Allah kishin manzo Allah babu amma Allah ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, ranan da dukiya da ƴaƴa ba za su yi maka amfani ba sai wanda ya je wa Allah da kyakkyawan zuciya. In ka je wa Allah da kyakkyawan zuciya, danka bai je da kyakkyawan zuciya ba, ba ruwan Allah zai sa danka a wuta. In ka je wa Allah da mummunan zuciya, danka ya je da kyakkyawan zuciya zai saka a wuta, ba ruwan Allah. Allah baya daukan alhakin wani ya dora wa wani. Da sunan kana san annabi kuma ka ruguje koyarwan annabi wai danka kara annabi, ka ruguje alqur'ani da sunan kara annabi. Ya jama'a ina hankalin mu yake. Sannan ƴan uwa ku tuna ga sayyidina abin nan Ikrima, annabi bai da makiyi a bayan a lokacin a cikin kafirai irin Abu Jahl. Abu Jahl babban makiyin manzo Allah ne, bayan an kashe shi ɗansa Ikrima ya musulunta. Manzo Allah ya ce ga Ikrima qad atakum musliman, Ikrima dan Abu Jahl ya zo muku musulmi, fala tasubbu abahu, kar ku zagi babansa. Gashi fa Abu Jahl din yakan annabi yake yi, amma saboda dan sa musulmi ne annabi ya ce kar a yaki baban. To kai a ina ka samu dan yaro ya tije ya taba yayi kafirci ya taba janabin sayyidina Rasulullahi ka zo ka farwa mahaifinsa da sunan wai kai kana kishin annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ka ruguje koyarwan manzo Allah. Kuma sannan ƴan uwa, idan shi misali baban an je an taba shi, mata da kananan yara da ƴan mata su kuma me suka yi da aka taba su? Muqaddara cewan jama'a, muqaddara da yaran nan da babansa gaba ɗayan su mu dauka ba musulmai bane, taslimi jadali, muqaddara mu ce dukkan su ba musulmai bane, ba su karkashin tutan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sai suka ci zarafin sayyidina rasulullahi. Kana ganin ya cancanta dan sun taba annabi, ka zo ka farwa gidan, ka farwa mutanen gidan da yara da mata? Ina abin da manzo Allah ya gaya mana, a wajen yaki, yaki ne zaka tafi, kafiri ne yana yakanka akan musulunci, yana yakan annabi Muhammadu, yana neman annabi ya kashe, yana neman sabon manzo Allah su kashe, amma za a fita yaki. Manzo Allah zai yi wasiya ya ce nayi muku ishara, idan kun je badda taba mata, badda taba yara, badda taba wanda bai shiga filin daga ba, badda yanke bishiyoyi, badda bata shukoki, badda rusa ginane, badda taba musu wajen bauta, duka annabi yayi wannan. Kai kuma da sunan san sayyidina rasulullahi, sai ka zo yau ka farwa mutumin da bai ji ba, bai gani ba, bai ji ba, bai gani ba. Yara kanana ayi a daddake su, a karye wasu a cikin su, yara kanana. Shi Abdul Jabbar din har kuri yake ranar Ladi, karatun sa da Ladi, yana fada yana cewa abin da kai ci hukuma ta je ta tara gidan, ma'anansa ba so yake a tara waɗannan yaran ba, ya kamata a kona gidan da mata da yara da kananun yara da dukiya duka a kona, ba dan komai ba, ba gidan wanda ya laifin ba gidan babansa. Ya jama'ar annabi, ya jama'ar annabi, annabi Muhammadu muke bi ne ko san zuciya? To idan dai manzo Allah ake kishi da gaske, annabi ake kishi da gaske, ga waɗannan maganganu da Abdul Jabbarun yayi, muna son mu ga kishin anguwan sharifai dan mu tabbatar da ku jikokin annabin ne sharifai. In kuma ba ku yi wani motsi ba, to sharifai ne ku ba jikokin annabi ba, sai mu ba ku ta'arifi da ake yi na cikin dictionaryin Turanci. In an ce sharif, ana nufin kurtu a police, kurtu a police. Sharifai ne ma'ana kurata, amma ba sharifai jikokin manzo Allah ba, saboda in dai wancan zai taba annabi ku haukace, to wannan ma ya kamata in ya taba manzo Allah ku haukace. Muna jiran da ƴan kadiriyya da ƴan kogo, dama mun san ƴan kadiriyya su ba sa tafiya akan wannan harkan, amma dai muna fada da wanda suke cewa suna kadiriyya, da waɗanda suke cewa suna kogo, tafiyan kogon Abdul Jabbar, da waɗanda suke cewa su sharifai ne suna kishin manzo Allah. To ga abinda Abdul Jabbar ya gaya wa sayyidina rasulullahi, muna jira mu ga kishin ku dan Muhammadur Rasulullahi, muna jira mu ga kishin ku ƴan uwa. Duk wanda ya shiru akan wannan, mun tabbatar ba annabi Muhammadu bane a gaban sa. Ƙarya yake yi, ya fake ne, ƙarya yake, ba san annabi a zuciyarsa, sai ya dauki annabi dan ya kaiwa wasu hari, ya kaiwa masoya annabi hari. In dai kun yarda Abdul Jabbar wannan yaran dan hakika, in kun yarda wannan yaran dan hakika, kun ya taba manzo Allah, mun yadda da mu da ku mun tsine mishi, kuma mun ce jinin sa ya halatta, to kuma muna fitan, muna burin mu ga kun fito. Duk wanda yayi wannan abin ya fito ya ce ya barranta da Abdul Jabbar, ya tsine mai, kuma jinin sa ya halatta. In dai da gaske ne kishin manzo Allah yake, in kuma ba kishin manzo Allah yake ba, to shikenan. In kuma ba kishin manzo Allah yake ba, shikenan. Dama mu dai ba mu ga alaman kishin manzo Allah ba, a ce sai ka saba wa annabi. Ana kare annabi ne da yanda annabi ya ce a kare shi, ba da hauka ba. Ka tashi kana maganan cewa ai mu sai mun saukar da Shehu Ibrahim saboda dan shi aka yi. Shehu Ibrahim ne ya maka me? Shehu Ibrahim ya maka bai rayu da kai ba, baka san shi ba, bai san ka ba, da ya maka me, da ya maka me zaka taba shi? ba abin da ya maka ka taba wanda yayi abin haka Allah yace kai kuma ba kai kake jagorantan kanka ba Allah da manzo Allah ne suke jagorantan ka musamman akan addinin da annabi ya zo da shi to kai wa annabi da Allah abin da suka ce ba abin da kai kace ba daga ƙarshe muna ƙara jaddadawa ga dukkan wasu firak su sani wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa dukkan mutumin da ya fito ya taba mana shehin mu akan wannan abin to wallahi allazi la ilaha illa huwa ya shirya sai mun taba shehin sa wannan babu shakka duk wanda ya taba mutuncin malaman mu matukar ba su taba mutuncin annabi ba ka taba mutuncin su ka shirya sai mun taba mutuncin malaman ka sai mun keta alfarmar su za mu rufe ido kuma kai kowa ya sani wallahi abinda zamu yi wallahi tallahi sai mutun yayi nadama kuma duk wani abu gashi muna daga ya tsanta haddi ka fito da wani magana a littafin Shu Ibrahim wanda ya ci mutuncin annabi ko Shu Ibrahim yace a kira shi Allah ko yace a kira yace a kira shi shine lam yalid wa lam yulad ko yace ya ci mutuncin annabi yace ayi shirka muna jira mun daga wannan hannun taddi shekara uku duk wata magana da zaka je ka dauko in dan dariqa kadiriya ce kai zaka ga wacce tafi ta muni a cikin gidanka in dan izala ne kai zaka ga wacce tafi ta muni a cikin gidanka wannan shine abin da muke faɗa jama'a ai adalci kuma muna jira daga ƙarshe sai mun ga kishin da angon sharifan nan suka nuna muna son mu gani ya za su nuna akan Abdul Jabbar ko ba za su nuna ba muna jira mu gani da gaske ne kishin annabi kuke yi ko kuma ƙarya kuke yi ba kishin manzo Allah kuke ba yanzu ne mun zura ido mun kasa kunni muna ji sai mun ga me za ku ce me za ku aiwatar akan Abdul Jabbar ga maganganun sa da yayi mun danna muku wannan shine takaitaccen jawabin mu akan abin da ya faru magana dai suna nan zamu ta yin su ɗaya bayan ɗaya albarkan manzo Allah kuma muna mika godiyar mu wa kungiyar shura ta dariqa tijaniya da take jihar Kano da dukkan malaman mu a kowace bangarori da suka fito suka yi ta yin jawabi sun yi tara taro na yan jarida an yi jawabi sun kuma ce za su dauki mataki na a hukumance da sauransu da waɗanda tijanawa masu kishin annabi Muhammadu wanda yau suka fito da Sheikh Malam Bakar Madati aka je aka yi zanga zanga haka alarasim ga irin su Sheikh Professor Ibrahim Makari wanda sun fito sun yi jawabai da bidiyon su da audio da shafuffukan su a Facebook da malamai iri iri tijanawa kowa yana fitowa yana nuna bakin cikin sa da wannan abu da ya faru na taba sayyidina rasul Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah ubangiji yayi mana maganin wannan abu Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya kiyaye mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sa soyayyar annabi da muke faɗa ta zamanto mana a cikin zuciya ba a baki ba ta zamanto mana a cikin zuciya ba a baki bai zamana duk wanda zai taba annabi sawa'un na jikin mu ne ko na nesa da mu zamu iya rufe ido mu kai farmaki kansa saboda ya taba wanda yafi soyuwa akar a cikin zuciyarmu akan kanmu shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wa ladi ila siratika al-mustaqim wa ala liqa qadri wal midal al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin